الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarin mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 17 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1435 bayan hijirar mu don Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan tara shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi ne uba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am to wai tambayar kan uwa dangane da haramcin yin zance a lokacin da limami yake khutba shin yake banta ne da khutba ta larabci banda tarjama da yake ko kuma ya hada hadda tarjama ba bambanci tsakanin lokacin da yake khutba ta larabci da lokacin da yake tarjama domin tarjama ita ma khutba ce abinda ake bukata a tsaya a saurara a fa'idanci sakon da limami yake kokarin isar ma jama'a don haka baya halatta mutum yayi magana a lokacin da kenan limami yake tarjamar khutba kamar yanda baya halatta lokacin da yake khutbar da larabci saboda ai shi tarjamar da ake yi ana yin ta ne domin isar da ƙarin isar da sakon saboda in ka kasa al'umma musamman a yanayin mu anan a kashi 10 idan limami yayi khutba sai ka yi sa'a zaka samu kashi 2 a kashi 2 zaka iya samun kashi 1 sun fahimci abinda limami yayi na khutba dari saman dare zaka samu kashi guda ya dan fahimci wani bangare bai fahimci wani bangare kashi 8 gaba ɗaya ba su san ba mai aiki wanda in da ka'ida aka biyo abin da yafi dacewa kwata-kwatan khutbar gaba ɗaya a yi ta da yaren da jama'a suke fahimta galibi yaren da kowa yake fahimtar shi a nan shine yare wanda yake na Hausa kenan haka ya kamata a ma mutane idan ka je cikin bari-bari wanda galibin su barbarci suke ji to da barbarci ya dace a yi musu khutba idan ka je garin zabarmawa wanda mafi yawansu ba sa jin Hausa to da zabarmanci ya kamata a yi musu idan an musu kenan ɗaiɗai ku waɗanda ba sa jin zabarmanci waɗanda suke jin wani yare daban kamar Hausa sai a ɗan biyo baya a yi musu bayani ga abin da khutba ta kunsa wanda bayani ya gabata ita yin khutba ko kuma mu ce lafuzza na khutba Allah bai bautar da mu ba da karatunsu an gane ko na cewa dole sai da larabci domin ita khutba wasu al'amura waɗanda suka gudana kamar misali a cikin zamani cikin yanayin da ake shi ne ake bukatar limami ya haɗa ayoyi na alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jan hankali ya yi ƙoƙari ya isar ma jama'a da saƙo in abin da ya kamata su yi ne suka ƙi ko kuma abin da ya kamata su yi sun jahilci yadda ake yin shi to limami sai ya yi ƙoƙarin yi musu bayani a cikin khutba in kuma wani abu ne suka zo da shi wanda bai dace ma shari'a, to limami sai ya hada ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kalmomi waɗanda suke cike da fasaha masu jan hankali masu kama zuciya, yayin kokarin isar musu da wannan sakon a takaitaccen lokaci. Dan haka wato wasu daga cikin mutanen Hind sun dan samu jadin ja, musamman ma waɗanda suke ɗaliban su, dangane da yin huduba. Wasu suka nace cewa huduba ba ta halatta dole sai da larabci, wasu ko suka ce a huduba ba sai da larabci ba, da yaren da mutane suke ji da ita da shi ya kamata a yi musu huduba. Suka turo tambaya zuwa ga Allajinatul Da'ima lil Bahthi wal Manal lil Buhusi wal Ifta. An gane ko, wato shine lajina ta manya-manyan malaman kasar Saudiya na suna neman fatawa akan wannan mas'ala. A iya abinda malaman suka ba su fatawa cewa galibin jama'a in ba sa jin larabci da yaren da suke ji shi ya dace a yi musu kuluba. Kuma haka Allah ya faɗa mana can cikin suratu Ibrahim, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Ubangiji ta'ala ya ce ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanni gabaninka face sai da yaren jama'arsa don ya bayyana musu sabon da aka turo shi da su. Don haka da yake jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka turo shi a cikinsu larabawa ne, Allah sai ya turo shi da harshen larabci, sannan kuma Qur'anin da ya saukar da shi sai ya saukar da shi da yaren larabci. Kowane manzo daga cikin manzannin da Allah ya turo ma al'umma, to yana turo shi ne da yaren da al'umma suke ji domin ya bayyana musu sakon da aka turo shi da shi. Ai babu fa'ida a ce limami ya gama huduba kwata-kwatan jama'a ba su fahimci ba sakon da ake so a isar musu, ko kuma a kashi goma duka waɗanda suka fahimta ba su wuce ba kashi ɗaya ko kashi biyu. Don haka alqur'ani shi kadai ne Allah ya bautar da mu da lafizansa. Ko ma wani yare kake shi, in zaka karanta alqur'ani dole ka karanta shi da larabci, domin alqur'ani da larabci ya sauka, kamar yadda Allah ya faɗa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Kinan dan haka ita huduba iya abin da ya dace, amma mutane ita da yaren da suke ji ba laifi bane ayoyi na alqur'ani da hadisai limami ya janyo su da larabcin, sannan kuma ya fasa su da yaren da jama'a suke ji, ko kuma in zai iya zawwa ma da ma'anar su a yaren da jama'a suke ji ya zo da ayar akan a ma'anar ta kawo tarjuma ta da hadisin, to wannan duka ba laifi bane. Amma mu san da cewa daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin sharadi ne dole sai da larabci, kamar yadda malaman Malikiya suna daga cikin haka, da su malaman Hanafiya suna ganin cewa huduba in aka yi ta da wani yare ba larabci ba ta yi ba. To amma a magana mafi rinjaye ba dole bane ba a yi ta da larabci, kalmomin Allah bai rubutar da mu ba game da karanta su. Na'am.
Malami ya haramci shiga makabarta kuma wani irin tarihi ne ba shi ba ta ko kowai.
To a tambayar ta kenan tuni kayan ke hukunci cai menene haramcin shiga makabarta da takalmi, kuma da wani nau'in takalmi ne ba a shiga. Kenan iya abin da ya kamata ka ce menene hukuncin shiga makabarta da takalmi. Shiga makabarta da takalmi haramun ne sai da larura. Larura a nan in ma ya kasance akwai kaya ko abin da ya kama da ita wanda kana tsoron takawa, ko kuma tsananin zafi wanda yake na rana ba za ka iya jimrewa ba, ko kuma tsananin sanyi, ko kuma an yi ruwa damuna ne galema ba za ka iya taka wannan ƙasa ba wanda take mai nema, to anan kana iya shiga da takalminka. Sannan kuma ɓangaren takalma babu bambanci da kowane takalmi, sawa'an takalmin danko ne ko na fata ne, kafa ciki ne ko kafa waje ne, ko ma wani takalmi ne baya halatta ka shiga. dalili akan haramcin haka shine hadisin Bashir ibn al-Khasasiya, Allah ya kara masa yadda, wanda yake cewa yayin da ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin makabarta, waiwayawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, sai ya hango wani na tafiya tsakanin kaburra da takalmansa. Kaga ba kaburran bane da yake takawa, tsakanin kaburran ne ma yake tafiya da takalmansa. Manzon Allah sai ya ce masa, ya sahibas sittiyatayn, alki sittiyatayk. Manzon Allah ya ce, ya kai ne wannan takalma, fitar da takalmanka. Ash-shahid anan chai alki sittiyatayk, fitar da takalmanka. Ka'ida malamai suka ce al'amru, wannan al'amru bi shay'in nahyun an biddihi. Idan aka ce kai abu kaza, to ka tabbata a wannan lokaci kai tsaye ana haninka game da abin da yake shiyance shi. Idan aka ce wani tashi tsaya, kaga kai tsaye zaka fahimci an hana ka zauna. To da yace ka fitar da takalmanka kenan, yana nuna haramcin hani game da wannan tafiya da takalma a cikin makabarta. Idan aka ce sirtiya, abinda ake nufi da shi shine takalmi na shemammiyar fata, wanda anan muke ce masa balka. Don haka daga cikin magabata irin su al-Imam al-Khattabi, Allah ya ji kansa, wannan ba al-Imam al-Khattabi ba, wannan Ibn Hazm, Allah ya ji kansa, sai yake cewa idan takalmi ya kasance sirtiya ne na shemammiyar fata, ya ce to wannan baya halatta mutum ya shiga makabarta da shi. Amma idan ya zamanto ya walaici haka kamar takalmi ne na danko ko wani abu daban, ya ce to ba da yafi mutum yana iya shiga. Al-Hafiz Ibn Hajar, Allah ya ji kansa, ya ce wannan jumud ne, ma'ana dakilewa ne, rashin fahimta ne. Menene bambancin takalmi na shemammiyar fata da wanda yake ba na shemammiyar fata ba? Al-Imam al-Khattabi a cikin littafinsa Ma'alimu Sunan yace abinda yasa manzon Allah yace ya fitar da wannan takalmi na sittiya domin kasancewar wato takalmi ne na alfahari. Malamai suka maida masa martani suka ce a'a, wannan takalmi na shemammiyar fata da ake kiran shi sittiya takalma ne wanda Abdullahi dan Umar na sa su, kuma shi kuma domin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanya takalman nan sittiya shi ma yake sawa, kuma shi Abdullahi dan Umar ya shahara daga cikin sahabbai dangane da kaskanta kai. Dan haka dai a takaice wannan hadisi, hadisi ne sahihi, iya abin da yake nunawa haramcin tafiya a cikin makabarta da takalma sai da larura, saboda dan adam yana da daraja, yana da karamci, yana da kima. Wannan kima da karramawa da Allah ya ma dan adam ba ta takaita ba lokacin yana rayu, ko bayan mutuwar shi yana da daraja. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana, yace la tajlisu, yake cewa alal qubur, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu alaiha. Manzo Allah yace kada ku sanya kabari gaba ku yi sallah, kuma kar ku zauna akan kabari. Har ma a wani hadisi yake cewa dayan ku da zai zauna akan garushin wuta, ya kona tufafinsa, ya kona fatar jikinsa, ya iske kashinsa, maza Allah ya ce shi ya fiye masa alkhairi da ya zauna akan kabari. Kaga ɗan uwanka musulmi suna raye, ka zo cikinsu ko suna kwance ko suna zaune, ka ringa ƙetara su da takalma, akwai rashin darjantawa ana. Don haka shi ko ɗan adam karramawa da Allah ya masa, ko bayan mutuwar shi tana nan, don haka kabari yana da karamci. Da aka ce kabari ma a ɗan daga tuzon shi, hikima a nan fa dan a gane cewa kabari ne, dan kada a wulakanta shi, ka a taka shi, ka a zauna a kansa, balantana a kawo wata kazamta a yaba masa. Dan haka shari'a ta nuna mana in mun binne mamatanmu, to mu dan daga ƙasa ɗani ɗaya ta yi tuzo wanda zai gane, wanda zai nuna mana alamar cewa akwai kabari a gun. Dan haka wasu kuma suna kafa hujja su ce to yaya za ku yi da hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan an binne mamaci, jama'ar da suka kawo shi suka binne, in sun gama lokacin da suka juya yana jin balawar takalman su, a wannan lokaci manzon Allah ya ce wasu mala'iku biyu masu daraja za su zo su zauna da shi, su yi masa wasu tambayoyi. an gane ko yasma'u khafaqani ali au kama kala to sai suka ce anan kaga manzon Allah ya faɗa ya ce dan adam in an kawo shi an binne wanda suka kawo shi suka binne in sun juya za su koma gida yana jin balawar takalmansu ibn al-jawzi Allah ya ji kansa yace ba ku da hujja ana domin anan babu wani hukunci da zaka iya fita da shi a karkashin wannan labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa bal ma kuma kai tsaye manzon Allah haniye tunda ya fada ya ce alkisuti ya tayi darasi ne ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu sau mun tsaya karshen wato babi na 25 wanda babi na 25 kamar yadda bayani ya gabata wato babi ne wanda ke bayani game da halaccin yin wanka ga mai azumi an gane ku me ake nihi halaccin yin wanka ga mai azumi shine mai azumi yayi wanka domin jin sanyi ko wanka wanda yake na tsauta in wanka wanda yake na ibada to wannan daman tilas ne akan shi ban makawa shine anan malam ya shigo mana da wasu asar wato na magabata kuma da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda farko sai ya shigo da asarkin Abdullahi dan Umar na cewa ya jika wani mayafi fa ulqiya alaihi wa huwa sa'im aka dindibe shi da wannan mayafi kuma alhali yana azumi Abdullahi dan Umar yana azumi ya jika wani mayafi yace a lulluba masa shi kaga anan kasancewar fatarsa za ta zuki wannan lema ta jikin mayafin to menene bambancin kenan wato mayafi da ka jika ka raba shi a jikinka dan ka ji sanyi da ruwa da ka dauka ka zuba a jikinka kai wanka duka ba su da bambanci sannan asar na biyu sai yace wadakala sha'biyul hammam wa huwa sa'im wato Amir ibn Sharahil shine al-Imam Sha'bi ya shiga wato dakin wanka alhali yana azumi al-hammam wato shine dakin gidan wanka kenan wanda asalin sa kamar yadda bayani ya gabata an ciro shi ne daga al-hamim al-hamim wato shine ruwan zafi an gane ko kamar yadda Allah ya faɗa illa hamiman wa gassaqa al-hamim shine ruwan zafi thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim to dan haka ake ce masa al-hammam saboda galibi ruwan gumi ya fi fitar da datti daga jikin dan adam dan haka suke tabasa ruwa mutum sai ya shiga dakin wanka yayi sirraci domin duk wata dauka ta jikin shi ta taso daga ya buga sabulu ya wanke za ta bushe asar na uku shine Abdullahi kenan wannan yana nuna mana kenan halacci mai azumi yayi wanka tunda al-Imam Sha'bi tabi'i ne ya zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga hadisi na Abdullahi dan Abbas yace la ba'sa an yatafa'ama al-qidra aw shay'a yace ba laifi mai azumi yakan iya dandana wato abinci an gane ko anan kenan an shahi mubaf sai aka wanzar da mudafun ilayhi inda yanda zaka kaddara zancen kenan la ba'sa an yatafa'ama ta'amal qidri ba laifi bane mai azumi ya dandana abinci wanda yake na tukunya kamar ga wanda yake mai dafa abinci ba laifi kenan mace ta dan tsakuro miya ta sa bakin ta ta dandana ta ji manda yayi ko bai ba amma kuma ba hadewa ba za a yi in an dandana sai a furzar da shi sai ya ce awi kidir awi shay a ko wani abu wanda yake na daban ka dandana ka ji yana da zaki ko ba shi da zaki ka ji dandanan sa dai ka ji yanda yake wannan duka ba laifi bane ga mai azumi anan kenan na nuna halaccin mai azumi ya dandana wani abun dandanawa kenan a hadatta masa yin wanka min babu aula saboda duk abin da aka dandana yana kusa da hadewa to shi kuma iya wanka iya inda ruwa zai taba kawai shine zahirin gangan jikinka. To amma anan an ce mai azumi yana iya dandana wani abu, kenan a halitta masa yin wanka shine ma yafi dacewa. Athar na biyar shine na Al-Hasan na hudu, wato Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri, sai yace la ba'sa bil mawdumati wat tabarrudi lis-sa'im, ba laifi game da kurkurar baki wat tabarrudi, wato da wanka ne jin sanyi, yace lis-sa'imi ganye azumi. Kenan mai azumi ba laifi bane in bakin shi ya bushe ya dau ruwa ya gumtsa ya kurkura ya zubda, ko kuma ya ringa zuba ruwa a jikin shi domin ya ji sanyi, wannan duka ba laifi bane. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana azumi lokacin da aka zo wani wuri da ake kiran shi al-Araj, manzon Allah sai ya ringa zuba ruwa akan shi saboda tsananin zafi, ya ringa zuba ruwa a jikin sa, shine anan yace wattabarrudi, wato da yayyafa ruwa a jiki domin neman jin sanyi. Sannan athar na biyar Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa idza kana sawmu ahadikum falyusbihi dahinan mutarajjila, wato idan ɗayan ku kenan ya wayi gari yana azumi, idan yinin azumin ɗayan ku ya kasance ma'ana ya wayi gari yana azumi, zai wayi gari yana azumi, yace falyusbihi dahinan, yace mutum ya wayi gari dahinan halin yana mai shafi jikinsa da mai, mutarajjilan kuma yana mai caji kansa, wannan kaman mai da martani ne akan waɗanda suka karhanta cewa shi mai azumi bai dace ba yayin wanka, domin yin wanka abu ne wanda yake na rafahiya, na nuna ado da wata kawa, shi kuma mai azumi so ake yadda kansa. To dan haka wannan sai ya nuna cewa a mai azumi ya wayi gari yana mai shafa mai kuma yana mai caji kansa, ma'ana yayi ado. Kaga shafi galibin shafi jiki da mai na biyowa bayan mutum yayi wanka. Sannan athar na shida Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa inna li abzana ataqahamu fihi wa ana sa'im, yace ina da wani katan bahu, wannan katan bahu sai a cika min shi da ruwa, idan an cika shi da ruwa yace ataqahamu fihi, yace sai in kurmu cikin sa, wa ana sa'im kuma alhali ina azumi. Lafazin abzan wanda ainihi dutse ne suke samu, katin dutse sai a rarike shi, idan aka rarike shi sai zamanto kamar wani katan babu ne, sai a ringa cika shi da ruwa sai mutun ya shiga, kamar kenan ba san ne ake yin shi. Sai yace ataqahamu fihi, wato sai in kurmu cikin shi, al-iktihamu shine wato ka kutsa abu, wato da wahala, ma'ana da karfi ka shiga cikin abu. Sai yace wa yuzkaru anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam anna kustaka wa huwa sa'im, wato ana ba da labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa manzon Allah na yin aswaki alhali yana azumi, kamar yadda zai zo a darasin mu na yau. Athar na bakwai sai yace wa qala ibn umar Allah ya kara masa yadda yace yastaku awwalan nahari wa akhirahu wa la yablu riqa, Abdullahi dan Umar ya ce mai azumi na halatta ya yi aswaki a farkon yininsa da ƙarshen yininsa. Don haka maganar cewa an karhanta yin aswaki ga mai azumi bayan gushewar rana, don wannan hadisi ne Ibn Umar sai ka rubuce shi. An gane ko? Sai ya ce wala yablu riqahu, amma fa ba zai wato haɗe miyansa ba. To in ya haɗe miyan, menene laifinsa? Sai mu hada shi da athar na takwas na ada al-Abbas ibn Abi Rabas yake cewa izdara da riqahu la aqulu yufkir, idan mai azumi ya hada miyansa yace ba zan ce ba ya karya azuminsa, saboda ba ni da dalilin da ya nuna cewa azumi ya kare, kenan koda mai azumi yayi aswaki, idan ya furzar da abun aswakin sauran miyan da yake bakin shi, mai abun dandanan aswakin in ya hade shi azumin shi yana nan ba abun da ya shafe shi. An gane ku? Shi Ibn Umar cewa wala yablu riqahu, ba zai hade miyansa ba in yayi aswakin, kenan sai ya dan furzar da wannan abun aswakin. Shi Abbas yace in zdara da riqahu, in har ya hade miyansa la aqulu yufkir, yace ba zan ce ya karya azumin sa ba. asar na tara Ibn Sirin Allah ya ji kansa sai ya ce la ba asabi siwaki raqabi yace ba laifi game da yin asuwaki da danyen icce na asuwaki ga mai azumi an gane ko ba laifi bane yace samu danyen icce na asuwaki yayi asuwaki da shi kila sai aka fada ga Muhammad ibn Sirin aka ce da hu ba'am to ai danyen icce na asuwaki yana da dandano kada sai yace wal ma'u lahu ba'am yace to ai ruwa ma yana da dandano wa anta tamabamu bihi kuma kake kurkure baki da shi menene bambanci kenan amsa daidai tambaya akwai lokacin da amsa zaka ba mutum daidai hankalinsa kenan daidai tambaya da yawa bana manta wani mahaukaci ya ma wani malami tambaya yace masa malam wai me yasa Allah ya haramta adadi malamin sai yace dan nashi ne dan nashi ne to tunda nashi ne yace haramun ne kenan babu wani abin da zaka faɗa to shine anan shi da yace masa ba laifi mai azumi yayi asuwaki da danyen icce sai aka ce masa da hutam to ai danyen icce yana da dandano kada sai yace wal ma'u lahu ta'am wa anta tamammu yace to ai ruwa ma yana da dandano kuma kake kurkure baki da shi sai yace walam yara anasun wal hasan wa ibrahim bil kuhli lis salimi ba'sa wato Anas dan Malik da al hasan ibn abil hasan al basri da ibrahim ibn yazid annaka'i ba sa ganin laifi game da sanya kulli ga mai azumi ba laifi bane ba mai azumi ya sanya kulli to anan an ce ya sanya kulli kaga kenan yin wanka min babu aula tunda wannan a idan shi ne zai sa shine anan sai malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya karrama ta yadda wanda take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yudriku al-fajr junuba fi ramadana min ghairi qulmin fayaghtasilu wa yasu wato Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance al-fajr na cin masa halin yana da janaba lafazin junuban mansubun ne alal hal al-fajr ne ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto al-fajr na cin masa junuban halin yana da janaba fi ramadan a cikin wata na ramadan min ghairi qulmin kuma janaba ba ta mafarki ba fayaghtasilu manzon Allah yayi wanka waye sun kuma yayi gari da azumi to wannan kaga dalili ne a bayyane wanda ke nuna halaccin yin wanka ga mai azumi domin wannan wanka manzon Allah yana yin shi ne bayan kitowa al-fajr in ka ce wanka na wajibi shine akan iya yi amma in na jin sanyi ne ba za a yi ba sai ka kawo dalilin da ya bambanta sanan hadisi na biyu a baban hadisin wato Abu Bakar ibn Abdurrahman yake cewa na kasance ni da mahaifina yace fa zahabtu ma'ahu hatta dakhalna ala Aisha radiyallahu anha na tafi tare da mahaifina muka shiga wurin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat Aisha sai tace ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace ina tabbatarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana la yusibi junuban tace tabbas wato manzon Allah ya zamanto yana wayuwar gari halin yana da janaba min jima'i janaba ta saduwa da iyali gairi ihtilami kuma ba ta mafarki ba kuma ya sumu husan na manzon Allah kuma wato yayi azumi a wannan yini wannan shi ma kenan kamar yanda ya gabata yana nuna cewa halaccin kenan mai azumi yayi wanka domin wannan wanka sai bayan kitowa al-fajr ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a karkashin wannan hadisi ne kasancewar anan malamai suka ce Aisha ta ce janaba ba ta mafarki ba ma'ana dan kai matuka da gaya an gane ko da mai da martani akan waɗanda ba sa ganin cewa halaccin mutum ya wayi gari yana da janaba kuma ya wayi gari yana da azumi kamar yanda bayani ya gabata shine take cewa janaba ta saduwa da iyali ba janaba ta mafarki ba dan haka daga cikin magabata irin su alƙadi Iyad sun yi bayanin cewa nan kenan ba dan ana nihin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yin mafarki yana halatta ga annabawan Allah domin annabawan Allah ma'asumai ne shi yin mafarki wato yana daga cikin wasanni na shaytani da yake yi da bawa su kuma annabawan Allah Ubangiji ta'ala ya sanya musu tsaro da kariya game da haka sannan bugo da kari kuma yana nuna cewa ba laifi halak ne kenan mutun ya sadu da iyalinsa a cikin wata na Ramadan a cikin daransa kenan kuma ya jinkirta wanka sai ma bayan kitowa alfijir sannan yayi wanka duk da cewa wasu malamai suka ce to in baya mafarki to menene fa'idar tugewa anan da tace bil gairi shi lami an gane ko malamai suka ce a shi kasancewar aishi lafazin ihtilam a larabci kai tsaye ma ana amfani da shi akan fitar da maniyyi koda ba tare da ganin wani abu daga cikin mafarki a cikin mafarki ba ana kiran shi ihtilam to shine dai anan Aisha take karfafawa kenan janaba wadda take ta saduwa da wannan ta saduwa da iyali ba ma mafarki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan waye gari sai bayan kitowa alfijir sannan manzo Allah ya wanka shine sai yake cewa thumma dakhalna ala ummi salama sannan muka shiga wurin ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat mithla zalik ta fada mana kwatancin abinda Aisha ta fada mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wayuwar gari da janaba kuma sannan ya wayi gari yana azumi wankan sai ma bayan alfijir ya keto sannan yake qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu sa'imi idza akala aw shariba nasiya وقال عطاء وابن ابي رباح ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا باس ان لم يملك وقال الحسن وابن ابي الحسن البصري ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه قال حدثنا عبدان وابن سليمان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام وابن ابي عبد الله الدستوائي قال حدثنا ابن سيرين هو محمد المدني انا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ مَلَن الله يجي kansa ke fada cewa wannan babi ne wanda ke bayani wato game da mai azumi idan ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha nasiyan a hali wanda yake na mantuwa menene hukuncin sa shin dole ya rama wannan azumi ko kuma babu ramuwa akan sa tare da cewa ita wannan mas'ala ce khilafiyya kamar yadda bayani zai zo nan gaba shine anan farko sai malam ya shigo da athar na Aba ibn Abi Raba yace inistanthara idan wato mai azumi ya shaka ruwa wato ya hatar da shi an gane ko domin shi lafazin istinsar idan ya kadaita to yana nihin shine wato shaka ruwa da hatar da shi amma idan ya hadu da istinshaq shi istinshaq sai ya dauki shine shaka ruwa istinsar sai ya dauki kenan shine hatar da shi to shine anan yace inistansara yace idan mai azumi wato ya shaka ruwa fadakalal ma'u fi harqihi wato ruwa ya shiga makogoran sa yace la ba'asa yace babu wani laifi game da shi illam yamlik in har bai mallaki ba kansa kenan yanda zai iya ije ruwa da kasha ka sai ya wuce maka bayan da za a yi ka dawo da shi to shine anan shi Ada ibn Abi Raba yake cewa babu wani laifi kenan azumin ka azumi ne wanda yake ingantacce domin abu ne yafi karfin ka rinjayar ka ne kuma shi shaka ruwan ci akai ka shaka umarninka ne akai kai sai yace wa qala al-hasan wato al-hasan ibn abi al-hasan al-basri yace in dakhala halqahu dhubabu wato in har kuda ya shiga makogoran mutun ya wuce ka kasa dawo da shi yace fada shi a alaihi yace babu komai a kansa mutun yana azumi ya bude baki kuda ya wuce masa yace fada shi a alaihi babu komai a kansa wato al-Hasan da Mujahid suka ce in jama'a nasiyan fada shi a alaihi wato idan mutun ya tara da iyalinsa alhali yana azumi akan mantuwa falashi a alaihi shi ma babu komai a kan shi an gane ko kamar yadda babi na musamman zai zo akan wannan mas'ala saboda anan kasancewar sun yi ya shigo da wannan asarin da suka ce in jama'a nasiyan falashi a alaihi kenan da wanda kuda ya wuce masa da wanda ya shaka ruwa ya kasa dawo da shi ruwa ya rinjaye shi kaga anan sun yi tarayya da su da wanda ya sadu da iyalinsa akan mantuwa cewa kowa ba da gangan bane shin yanzu wanda kuda ya wuce masa da gangan ne ya sanya kudan ya wuce ko mutumin da ya shaka ruwa ruwan sai ya wuce masa kaga da su da wanda ya sadu da iyalinsa akan mantuwa gaba ɗayan su babu wani ganganci tare da su sun yi tarayya kenan akan abu wanda yake na rashin ganganci da haka suka ce shi ma babu komai a kansa shine anan malam sai shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza nasiya fa akala wa shariba idan mai azumi ya manta cewa azumi yake yace wani abinci dan karkata kaita shi akan abinci duk wani abin da ake ci mutum ne yana azumi sai ya gudu gore ya tauna wa shariba kuma ya sha abin sha alwawu anan kenan bi ma'ana au an gane ko litanwi dan karka dauki cewa a lokaci ɗaya sai in ya hada ci da sha in ci ne shi kadai ba tare da sha ba kace to ai dole sai ya rama ko kuma in sha ne kadai ba tare da ya ci wani abinci kace sai ya rama tunda manzon Allah ya ce fa akala wa shariba au wa alwawu anan bi ma'ana au kenan fa akala au shariba kamar yadda yake cikin wata riwaya idan ya manta kenan halin yana ya manta azumi yake fa akala ya ci wani abinci wa shariba ko ya sha wani abin sha manzon Allah ya ce fa limitin masauma wato ya cika azuminsa tun anan wasu malamai suka ce na nuna cewa babu ramuwa akan shi babu kafara tunda manzon Allah ya ce fadu timma sawmahu wato ya cika azuminsa an gane ko kenan kuma anan tunda ya ce fadu timma sawmahu lafazin as-sawm suka ce sai mu dauke shi akan hakikanin shi a shari'a kenan wannan ci da yayi ko sha da yayi akan mantuwa bai yi tasiri ga azuminsa ba azuminsa azumi ne ingantacce tare da cewa wasu daga cikin malamai sai suka yi tawili falyutin masaumahu abinda ake nihi kenan ana nihi da azumi kenan a harshen larabci kenan anan sai suka dauke shi akan kenan ma'ana wadda take logawiya suka ce sai ya cika azuminsa kenan wannan wanda ya ci ko ya sha amma ba dan yana nuna cewa babu ramuwa akan sa shi kuma ka'ida in lafazi ya zo kai tsaye za a dauke shi akan hakikanin shi a shari'a sai in an samu dalilin da zai kautar da shi ya bashi wata ma'ana kenan sai a koma a harshe wanda yake na larabci shine yace falyutim masawmahu manzon Allah yace ya cika azuminsa kenan kaga azumin wanda ya ci ko ya sha akan mantuwa azuminsa azumi ne sai yace fa inna ma at'amakullahu wa saqaka kuma domin ubangiji ta'ala ne ya ci yadda shi kuma shi ne ya shayar da shi a nan gaba ta bi malamai suka ce shi ma wannan dalili ne wanda yake nuna babu ramuwa akan duk mutumin da ya ci akan mantuwa ko ya sha akan mantuwa halin yana azumi me yasa saboda a nan ba a cingina masa ci da shan ba cewa shi ne ya ci ba ba shi da wani zaɓi na shi a nan Allah ne ya ci yadda shi shi ne ya shayar da shi to a gargashin wannan hadisi wasu daga cikin magabata musamman jumhurin malamai suka tafi akan cewa duk mutumin da idan yana azumi, azumi na farilla ko na nafila, in dai ya manta ya ci ko ya manta ya sha wani abin sha, to babu ramuwa a kansa, azumin sa azumi wanda yake ingantacce. Tare da cewa al-Imamu Malik Allah ya ji kansa, shi ya tafi akan cewa duk wanda ya ci akan mantuwa ko ya sha akan mantuwa halin yana azumi, zai ci gaba da wannan azumi ya cika shi, amma kuma na nuna cewa dole sai ya rama. Da aka ce falyutin masaumuhu, da aka ce fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, Allah ne ya ci yadda shi ya shayar da shi. Al-Imamu Malik ya ce wannan gaba tana nuna cewa ba shi da wani laifi a wajen Allah, amma ba ta nuna cewa babu ramuwa a kansa. Dan haka su wasu daga cikin malaman Malikiya sai ma suka ma hadisin tawili na cewa wai yana nuna cewa akan azumi wanda yake na nafila, in azumi ne na farilla dole sai mutun ya rama, dole sai mutun ya rama. To dan haka suka yi ta tawili akan hadisin akan cewa kamar misali mutun ne yana sallah, in ya bar raka'a guda, kaga wannan raka'a da ya bari akan mantuwa, suka ce sai ya zo da ita. Me yasa? Domin raka'a rukuni ce daga cikin rukunnan sallah. To haka shi ma kame baki ga barin ci da sha, suka ce rukuni ne daga cikin rukunnan azumi. Kenan duk mutumin da ya ci ko ya sha, kenan azumin sa ya baci, dole sai ya rama wannan azumi. To duk dai kiyasi ne suka yi, sai aka samu nassi wanda yake a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin na cikin sahihi na Ibn Kusayma da sahihu Ibn Hibban da al-Mustadrak na al-Hakim an-Naisaburi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man aftara fi shahri ramadana nasiya fala qada'a alaihi wala kafara. Manzon Allah yace duk wanda wato ya ci wani abinci kenan ya man aftara fi shahri ramadan, duk wanda kenan ya ci wani abin da bai dace ba ga mai azumi a cikin wata na ramadan, kenan anan lafazin aftara kenan a ammu min al-akli washurb, jai man aftara, kaga anan cin abinci ya shiga, shan abin sha ya shiga, saduwa da iyali akan mantuwa ya shiga, kuma sai ya ce fi shahri ramadana a cikin wata na ramadan. Kenan waɗanda suka awwala hadisin akan azumi na nafila, wannan gaba kenan ta mai da martani a kansu. Maza Allah sai ya ce fala qada'a alaihi wala kafara, babu ramuwa a kansa balantana kafara. Shi kuma ka'ida, in nassi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to duk wani kiyasi da aka yi sakafa ka shure shi, ya riga ya baci. Kenan duk kiyasin da ya ci karo da nassi, to sunan shi kiyasi wanda yake bartacci. Don haka kenan wannan nassi ne wanda yake a bayyana na nuna cewa duk mutumin da akan mantuwa yana azumi, azumi na farilla ko na nafila, idan ya ci ko ya sha, to ya tabbata cewa Allah ne ya ci yadda shi ya shayar da shi, babu ramuwa a kansa, wato balantana kafara. Don haka kuma da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka wato suke ba da fatawa na cewa babu ramuwa a kan mutum, babu kafara, domin me yasa? Ita mantuwa ba ta daga cikin aiki wanda yake na zuciya, cewa kai ne ka yi shi akan radin kanka. Ubangiji ta'ala ya ce mana la yu'akhizukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim, walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum, ubangiji ta'ala na kama ku da laifi dangane da abinda kenan zukatanku suka aikata. Shi kuma in har kana tuna dama hankali mahallinsa zuciya, kenan sai in hankali ya gushe mutum yake mantawa ya aikata wani abu. Shi kuma Allah ya faɗa mana rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastakribu alayhi. Dan haka dai anan dai nassi ne a bayyana wanda na nuna cewa in dai akan mantuwa ne, to ba maganar ramuwa balantana wato kafara. wannan na nuna mana rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da rangwame game da bayinsa. Wannan inda a ce za a kama mu da irin wannan laifi, to da wani kwata-kwata azumin gaba ɗaya sai ya kusa rama rabi, saboda kullun ya manta yayi kaza, kullun ka manta ka ci, musamman a farko-farkon azumi kafin asaba. Kamar yadda hadisi yana cikin musna da na al-Imam Ahmad, wata mata ana kiranta Ummu Hakim bintu Dinar, akwai ƴantacciyar baiwarta wadda ake kiranta Ummu Ishaq, ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka kawo akushin abinci, fa akalat ma'ahu, ta ci abincin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Bayan gama cin abincin sai ta tuna cewa azumi take. Zulaidain sai ya ce al'ana ba'da ma shabiti, bayan kin cika ciki kin goshi, sai yanzu bayan gama cin abinci ki tuna cewa azumi kike? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ita atimmi sawmaki fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayki, cika azumin ki, arziki ne Allah ya furo miki. An gane ku? To na san waɗanda suka awwala hadisin akan azumin nafila takan iya yiwa wannan hadisi ne suka ci karo da shi, suka ce to aya azumi ne na nafila. To amma wancan riwaya sai ta ce man afdara fi shahri ramadana. Sannan akwai wani hadisi wanda Abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin littafinsa Al-Musannaf ta hanyar Ibn Juraij daga Amr ibn Dinar, wato wani mutum ya zo wajen Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, sai ya ce masa asbahatu sa'iman fa nasitu fa fahimtu, ya ce na wayi gari ina azumi sai na manta na ci abinci. Qala la basa, Abu Huraira ya ce ba zai fi ci gaba da azuminka. Qala sai ya sake ce masa thumma dakhaltu ala insani fa nasitu wa fahimtu wa sharibtu, sai na koma mantawa bayan na shiga wajen wani mutum na ci abinci hallo na sha ruwa. Qala la ba'sa, Allahu at'amaka wa saqaka, yace ba laifi ci gaba da azuminka, Allah ne ya ciyar da kai kuma shine ya shayar da kai. Kuma qala, sannan sai yace dakhaltu ala akhar, kuma bayan haka sai na shiga hannu wajen wani mutum na daban, fa nasitu wa fadaimtu, na manta kuma na koma cin abinci, a azumi dai fa a cikin yini yace abinci kusan sau uku. Abu Huraira sai ya ce masa anta insanu lam tata'awwadis siyam, yace kai dai mutum ne wanda baka saba yin azumi ba tuncan, inda ka saba yin azumi yaya za a yi azumi dai ka manta ka ci abinci har sau uku? To wannan yana nuna dai ko so nawa ka ci abinci a yini, in dai akan mantuwa ne kana azumi, to Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai, ba maganar ramuwa balantana kafara. Wannan kenan shine kauli wanda yake arrajihi daga cikin wannan mas'ala. An gane ko? Kamar yadda wannan shine yake da dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu siwakin rabbi wal yabis lis-sa'im wa yudhkaru an Amir ibn Rabi'ah radiyallahu anhu annahu qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم ما لا أبصي ولا أؤذر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نهوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرداة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلئ ريقه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي أنه قال حدثني الزهري وابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عمران وابن عبان أنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثه ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثه ثم اليسرى ثلاثه ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا ثم قال من توضا وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء الا غفر له ما تقدم من ذنبه wato wannan bani ne wanda ke bayani game da halaccin yin aswaki da danyen icce ko busheshe ga mai azumi an gane ko sabani ga wasu daga cikin malamai da suka karhanta yin aswaki da danyen icce ga mai azumi kamar yanda haka malikiya suka tafi da al-imam Shafi su suna ganin cewa bai dace ba mai azumi in zai yi aswaki yayi aswaki da danyen icce to shine anan kai tsaye malam yake maida musu martani cewa babi ne wanda ke bayani game da halaccin yin aswaki da danyen icce ko busheshe ga mai azumi wanda kar mu manta ya gabata Ibn Sirin yake cewa ba laifi mai azumi yakan iya yin aswaki da danyen icce aka ce masa to ai danyen icce yana da dandano yace to ai ruwa ma yana da dandano kuma kake kurkure baki da shi to shine anan malam kenan ya ji mu da cewa danyen icce da busheshen sa ba su da bambanci na aswaki game da yin aswaki ga mai azumi shine anan sai yace wa yukaru an Amir ibn Rabi'a yace an ambata daga Amir ibn Rabi'a Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yastaqu wa huwa sa'im yace tabbas naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato na yin aswaki halin yana azumi sai yace mala ubusi wala udu yanda bazan iya wato kididdigewa barantana lissafewa yace abinda bazan iya lissafewa barantana kididdigewa ya ma wuce a lissafa yace manzon Allah yana azumi in ganshi yana aswaki kaga anan cewa ya ganshi yana aswaki anan babu bambanci tsakanin danyen icce da wanda yake busheshe shi dai yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aswaki kuma halin yana azumi kuma ya wuce a lissafa balantana a kididdiga shi ne yace ma la usi wala udu yanda bazan iya kididdige in aka ce al-ihsa shi ne kididdiga ka bi abu ɗaya bayan ɗaya ka lissafe shi ne yace wala udu yace kuma yanda bazan iya kilgawa balantana kididdigewa kenan abin ya wuce lissafi da kididdiga sannan sai ya shigo da hadisin Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace laula an ashukka ala ummati ba dan kada na tsananta ma al'ummata kenan ummatul ijaba manzon Allah yace la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu manzon Allah yace da na umarce su da yin aswaki a wurin kowace arwalla kaga anan kenan ba bambanci tsakanin mai azumi da wanda baya azumi kuma ba bambanci tsakanin danyen icce da wanda yake busheshe abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabta mana yin aswaki a kowace arwalla shine jin tsoron kada abin ya tsananta akan mu kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Allah ya dabi'antar da shi mutum ne wanda yake mai matukar tausayi ga al'ummarsa kamar yanda Allah ya faɗa bil mu'minina raufur rahim dan haka yace laula an ashukka ala ummati ba dan kada na tsananta ma al'ummata manzo Allah yace la amartuhum bisiwaki da na umarce su game da yin aswaki inda kulli wudu a wurin kowace arwalla dan haka a karkashin wannan hadisi sai ka dauki yin aswaki sunna ce mai karfi musamman a lokacin da mutum zai yi arwalla ya sanya icce aswaki ya goga ya goga ya goga sannan sai ya ce wa yurwa na hauhu an Jabir wa Zaid ibn Khalid anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an rawaito kwatankwacin wannan hadisi daga Jabir ibn Abdullah da Zaid ibn Khalid al-Juhani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa lam yakussa sa'ima min ghairi malam yace manzon Allah bi a gane ko wadan ya kussa sa'ima bi kebance mai azumi daga wannan sa wanda yake mara azumi an ga da wanda yake azumin da wanda baya azumin gabaɗaya manzon Allah anan bai bambanta ba abin da ya hana ya umarci mu dan kada abin ya zamanto akwai tsanani da wahala akan mu kenan dan haka in ka bambanta tsakanin danyen icce da wanda yake bushashe sai ka zo da dalilin da ya bambanta in ka bambanta tsakanin mai azumi da wanda ba shi wanda baya azumi dole sai ka zo da dalilin da ya bambanta kenan in babu dalilin da ya bambanta sai a koma albara'atul asaliya dan haka shi Zaid ibn Khalid al-Juhani shi aswakin shi yake sawa a bayan kunnen shi irin yadda marubuci yake sa alƙalami a bayan kunne idan an zo tare ikamar sallah an tare ikamar sallah sai ya dau aswakin shi sai ya goga tunda akwai riwaya da take cewa laula an ashuka ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli sala kaga yanda sahabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke kokarin kiyaye sunna yanda marubuci yake sanya alƙalamin shi a kunne dan kada ya manta kamar yanda mushi yake sanya fika a shehu su kuma a wancan lokaci kenan alƙalamin su sai mutum ya sanya shi a kunne shine kenan ma'ajiyin shi shine sai ya ce wa qalat Aisha radiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa as-siwaku mutahharatun lil-fam wato shi aswaki manzon Allah yace mai tsabtace baki ne fa'ida daga cikin fawaid na yin aswaki shine tsabtace baki mutum ya wanke haƙoransa ya goge su duk wani datti ya kusa da shi an gane ko sannan fa'ida ta biyu manzon Allah sai yace mardatul lil-rabb mai sanya bawa ya sami yardar ubangijinsa ne saboda aswaki ibada ce wanda kuma take kusantar da bawa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya sami yardar mahaliccinsa shine anan manzon Allah ya zana mana fa'ida biyu daga cikin fawaid na aswaki tare da cewa sun wuce haka kenan anan shi ma ba bambanci ga bakin mai azumi da wanda ba shi baya azumi tunda ba ma wanda ya fi kwaɗayin neman samun yardar ubangijin shi sama da wanda yake yin azumi wa qala aqa'un wa qatada wato aqa da qatada suka ce yautali urika kuma mai aswaki zai iya hadamiyansa ba laifi bane ba an gane ko in yayi aswakin kenan ya furzar da citan aswakin mi yanda yake bakin shi ba laifi bane ya hade wannan dandanan baya cutar da shi shine na malam sai ya shigo da hadisin wato Aqa ibn Yazid daga Humran ibn Aban wanda Humran ibn Aban yantaccen bawa ne na Usman Allah ya kara masa yadda ke cewa ra'aitu Usman radiyallahu anhu tawaqqa yace naga Usman Allah ya kara masa yadda wato yayi arwalla wanda a wata riwaya shi Usman ya sanya a kawo masa ruwan arwalla aka kawo masa lokacin da aka kawo masa shine Humran sai ya ce fa afraga ala yadayhi salatan sai ya karkata makayin sai ya zubo ruwan a hannunsa yana mai wanke hannun sai da ya wanke so uku kamar yanda bayani ya gabata wankin hannun da Usman yayi shine wanda a yaren Hausa ake cewa wankin hannun makitsiya ta hada gabaɗaya ta wanki sabani ga malaman malikiya da suke ganin cewa kowane hannu sai ka wanke shi so uku kenan in ka wanke wannan so uku ka wanke wannan so uku in an hada nawa kenan shida shi kuma a yanda Usman yayi da ya karkato ya zubo sai ya wanke hannuwansa haka kenan ya hada sai da ya wanke so uku wannan shine abin da yake nuna mana wanke hannu kafin mutum ya shigar da shi a cikin makayi mutum ya wanke so uku zuwa tsintsiyar hannu wannan sunna ne tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa ma wajibi ne wasu malaman sun takaita wajibcin in ka falka daga bacci domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ɗayan ku ya falka daga bacci manzon Allah yace kada ya durmiya hannunsa a cikin makayi sai ya wanke so uku illa manzo Allah yace domin bai san ba inda hannun shi ya kwana, baka san ba inda hannunka ya kwana, kana iya yiwa kana bacci ka tankwalo wata najasa a jikinka. To shine anan yace fa afraga ala yadayhi salasan, manzo Allah sai ya zubo ruwa a hannunsa wato su uku kenan, yana mai zubowa yana mai wankewa sai da ya wanke hannuwa su uku. Thumma tamaghmaba wastanthara, sannan manzo Allah ya kurkure bakinsa ya shaka ruwa ya hatar. Nan wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna kurkuren baki da shaka ruwa abinda yake sunna shine yi alwasl. Idan ka ɗauko ruwa ka kurkura sai ka rage saura a hannunka sannan sai ka shaka ka hatar da shi. Kuma nan lafazin istinsar da yake dai take nan ma'anarsa shakawa da hatarwa. Kuma tare da cewa idan ka koma wani hadisi kurkure bakin da shaka ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau uku yayi. Sai yace thumma ghasala wajhahu thalathan, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke fuskarsa sau uku. Wanda duka bayani ya gabata, fuska tana da tsawo kuma sannan tana da fadi. Tsawon fuska shine daga daidai inda gashin kai yake tsurowa na al'ada, ƙarshen fuska shine wato haba kenan, anan kuma sai ka hada da kasan haba. Fadin fuska ko daga wannan kunni zuwa wannan kunni, kuma duk wani luku wanda yake cikin fuska shine kaman kurmi ido, da abin da ya shafi kasan hanci da nan lebe duka sai ka bibiye shi ka sa masa ruwa, domin dukkan shi sunansa fuska. Sai yace thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha, sannan manzo Allah ya wanke hannunsa na dama zuwa gwiwar hannu, ko kuma kace zuwa kusurwa. Idan aka ce kusurwa a Hausa shine wato gwiwar hannu, manzo Allah ya wanke su uku. Thumma ghasala ila anan bi ma'ana ma'a, kamar yadda kenan can da Ubangiji Ta'ala yace wa aydiyakum ila al-marafiq, malamai suka ce ai ma'al marafiq, kamar yadda yace wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ay ma'a amwalikum. Dan haka anan kenan shigar da gwiwar hannu, malamai sun tafi akan cewa dole ne mutum sai ya shigar da ita kenan, ba bakin nan zaka tsaya ba, haka abinda ya kamata ka shigo da shi nan kenan, yanzu ka tabbata cewa ita gwiwar ta shiga shine ma'al marafiq, nan shine ake kiran shi da mirfaq kenan. Ila almarafiq ay ma'al marafiq kenan, sai ka shigar da shi haka ka zo daidai nan. Shine yace thumma ghasala yadahu al-yusra ila al-mirfaq thalathan, sannan manzon Allah ya wanke hannunsa na hagu zuwa kusurwa shi ma sau uku. Thumma masaha bi ra'si, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa. Alba'u anan lil ilsaq, bata nuna at-tabi'id cewa ka shafi bangaren kai kamar yanda wasu daga cikin magabata suka tafi, kan gaba daya ake bukatar ka shafe shi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa gaba daya. Kuma hadisin ya tabbatar da cewa shafar kan manzo Allah sau daya take yi, wacce riwaya. Sai yace thumma ghasala rijlahu al-yumna thalathan, sannan manzo Allah ya wanke kafarsa ta dama kenan zuwa idanun sau, tare da idanun sau kamar yanda Allah yace wa arjulakum ila al-ka'bayn salasan su uku. Thumma al-yusra salasan, sannan kabar hagun wato ita ma su uku. Wannan raddi ga ƴan Shi'a waɗanda suka tafi akan cewa kafa shafar ta ake kamar yanda ake shafar kai, tunda da Allah yace famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, akwai riwaya ta wa arjulikum da yace idza kuntum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, sai suka yi adafin kenan wa arjulakum akan faghsilu wujuhakum, wannan akan wa arjulakum, wannan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ko kuma wa arjulikum. To wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shike bayani dangane da abinda alqur'ani ya kunsa, duk wani abinda Allah ya ce mu yi a cikin alqur'ani, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya nuna mana a aikace. Dan haka ba a taba samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafarsa ba tare da kufi ba, manzo Allah ya shafe ta, har ma barazana yayi ta azaba yana cewa wailul lil aqabi minan nar, tsananin azaba na wuta ya tabbata ga dugadigan da ba a kyautata wanke su. Nan Usman ya ce manzon Allah ga yanda ya wanke kafar dama tare da idanun sau, manzon Allah ya wanke su uku, taguma manzon Allah ya wanke su uku. Kuma kada sannan sai Usman ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a nahwa wudu'i hadha, yace tabbas naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi arwalla kwatancin wannan arwallar tawa. Kuma kada sannan sai manzon Allah ya ce man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, ko kuma man tawadda'a wudu'i hadha, duk wanda yayi arwalla irin wannan arwalla tawa. Kuma yusalli raka'ataini, sannan wato ya tashi yayi sallar raka'a biyu kenan sunnatul wudu, wanda in dai kai arwalla to an sunnanta maka kai wato raka'a biyu. Wannan kuma ita ma tana daga cikin zawatul asbab, ko bayan la'asar ne in kai arwalla to an sunnanta maka kai raka'a biyu, an gane ko a tsawon yini da dare, kamar yanda Bilal Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada, yace ya Bilal, yace da mi karga yini shiga aljanna. Manzo Allah yace duk wani lungu na aljanna idan na shiga nayi nan sai in ji karin takalmin ka a gabana, ga ya mun da menene kargaye ne na ji ka a gabana a gidan aljanna. Sai yace ya manzo Allah yace ni dai ina da wani aiki da wata dabi'a wanda yace a cikin dare ko a cikin yini idan arwallata ta warware idan na saki yace sai nayi raka'a biyu. Manzo Allah yace to da wannan ne na ji ka gabace ni a cikin gidan aljanna, kenan sunnatul wudu. Shine yace anan kuma yusalli raka'ataini, sannan yayi sallar raka'a biyu. La yuhaddisu fihi ma nafsuhu bi shay, a wannan raka'a biyu wato bai zantar da zuciyarsa game da wani abu na al'amarin duniya kenan. Anan wasu malamai suka ce kwata kwata sai in mutun ya bada gaba tunaninsa gaba ɗaya ya maida zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, baya wani tunani na duniya. Wasu malamai suka ce bayan da za a yi ahnabawa da irin wannan tunani, anan kenan wanda ko da tunanin ya zo bai biya masa ba, kenan anan zai samu irin sakamakon da ake samu. Shine manzo Allah ya ce illa gufira lahu ma taqaddama min zambi, face sai an gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. Anan za mu gane cewa arwalla tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kankare ma bawa zunubi. Idan mutum ya kyautata arwalla, yayi arwalla irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta, kuma bayan gama arwalla yayi kokarin yin nafila raka'a biyu, yayi kokarin kiyaye zancen zuci game da al'amuran na duniya, wannan zai zame masa kankarar zunubi na abin da ya gabata na zanubansa. Sai dai bayani ya gabata irin zanuban da irin waɗannan ayyuka na ibada suke kankarewa sune kankanan zanubai, an gane ku? Domin manyan zanubai ba abin da yake kankare su illa kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A taƙaice kenan wannan hadisi, malam ya shigo da shi me yasa, saboda anan a cikin hadisin akwai kurkurar baki. Shi kuma kurkurar baki kaga in ka hada da wancan asar na cewa ruwa ma yana da dandano, kenan menene bambancin shi da yin aswaki danye da wanda yake bushashe? Kenan ba su da bambanci. Dan haka kenan a takaice wannan hadisi shi ma dalili ne wanda ke nuna cewa mai azumi na halatta yayi aswaki da danyen icce ko bushashen sa, babu bambanci. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.